Honorable Master.
Balaraba, Liti Dai, Liti Elle, Balaraba, Liti Dai, Bawa Tamba.
Balaraba, Niche Dai, Niche Niche Dai, Balaraba, Niche Matar Kaina Wata Umbani.
Balaraba, Gata, Balaraba, Segati, Balaraba. Gani mun yi sabo kuma mun kawo tuta a zamanin masoya mu kuwa mun bambanta
wa nake gani in ba kai kai ne din dai kai
wa nake gani in ba ke ke ce din dai ke
mun samu sa'a mun ne masoya yar juna
balaraba gata
balaraba
sai gaki
balaraba
shiga ke zauna dan ciki ki shiga ke zauna kinje
ni da kai mu zauna dan ciki ni da kai mu zauna naji
laraba ya ki taso ki taho mu je kinje
su yayye mu ta gaske
kwai kwai yari ba ce
mu dai mai ki ne so yayya bin yau da ce so yayya ce zamu zamu kuma
balaraba
balaraba
sai gaki
balaraba
oh oh
balaraba
gaje
balaraba
gata
balaraba
sai gaki
balaraba
oh oh
balaraba
gaje
balaraba ni ce dai ni ce ni ce dai balaraba ni ce matar ka ina wata in bani
balaraba ni ce dai ce elle ne balaraba yace dai ba wata mbake balaraba
gata
balaraba
sai gaki
balaraba
oh oh
balaraba
bake
balaraba
gata
balaraba
sai gaki
balaraba
bake.